Now she daddy the no bika. We all no be now she daddy the no bika. We all manzola. Now she daddy the no bika. We all no be now she daddy the no bika. We all manzola.
Manzon Allah ya buka na kafa hujja banda ni jinja mai kishi ya shiga danja bai gani annabi na ya wanda haihuwan shi malaku sun zo gare shi rauhanai gare shi har ajannu gare shi duka wata halitta tana tafiya ta ganshi tana bege gaban shi suna bai zance tuwa gare shi ya nuna masa yin shi zan tafiya yake yin dukkan shi yake yi idan ya fito da rana rana kunya take jin don haske shugabana idan ya take dusi zaka ga alaman sa amma idan ya tafiya yashi ba ga alaman sa idan yana tafiya shi malaku suna bin shi har inuwa suke mai saboda na girmama ka Qur'ani zaki raka baya fadi sunanka izan la zai bayane to ku jama'a ku gane don kullori na fi gane daraja annabi
na
Na bika kai ne annabi na naji dadi na soka kai ne manzo na naji dadi 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 don kai ne ke kauna shugabana abin so na masoyi na alfari na da komai na salatul fati the unseen warrior the son of the awliya the hidden career my only weapon my tasbih my heavenly keys raising me high 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 in degrees muhammad mustafa the seven heaven traveler the only holy quran interpreter ni ne yaron gana masoyi manzo allah na ganka na soka na yarda da kai na bika babu kamar ka dan waka bar kishi babu wanda ya rashi murke mai jin kai da talikai da babu kamar shi babu kamar shi
na ji dadi da nabika nabina na ji dadi da nabika wayo manzola na ji dadi da nabika wayo nabina na ji dadi da nabika wayo manzola
Allah ya kira Nabi Adam da sunan lakabin shi ya kira Nabi Musa da sunan lakabin shi har ya kira Nabi Ibrahim Halilu abin farin ciki na ya kira Nabi Nuhu shi ma da lakabin shi ya kira Nabi Ayuba shi ma da lakabin shi har ya kira ya Nabi Isa shi ma da lakabin shi amma Allah ya girmama Nabi na yace ya yi wa rasulu ya yi wa nabiyu ya yi wa mudassir yace ya yi wa muzammil mai girma annabi na ceto na wurin ka janna tana wurin ka duk wanda ya bi ka aljanna zai kwana duk wanda ya kika kiyau ma zai ci duka jahannama za ta dauka manzo Allah mai farawa mai gyara wa mai bayarwa mai shirawa mai rama mai himma mai alhumma mai rahama mai himma a cikin addinin Islam
na ji dadi da nabika wayo nabina na ji dadi da nabika wayo manzola na ji dadi da nabika wayo nabina na ji dadi da nabika wayo manzola
kowani aiki ya fi sata jinja na walewa ta zan yabe rasulullah ubana abin suna mai ceto na
ai nisa ahadu kawai